ani far chope ke pace nyiba ke sayan san shomta shiri chope sai danin shayi hitla shahada zubana on ba daduwa ya san mun jefkan na fari sha san ometa fari sai jefkan on masu wagama dan amugu halin ba sai shedan baban hambala san tsulen waya sai san kadai dokarin shedan san yi biyayye ne ke over san sa zamana ba shi wato anno hosanin obisa san san zamana mugu shi sana sanan san can ba ko chopa usan sanci munafircin san sai bi ne ce chope dar waya sai mun san dute chopa sai to baki obi washa ba dushu banni ita fashion sai sai halaka tushu banni tum chopa zamana san she gushu ba sai ba ci muti dai biyayya na mun san shi mu suke nufu sai mun san ya ke ke munu obi jirgin doma ma sai mun san ki tuka cine za ya saba halaka chopa dum mun nan nufu mu tana da jirgin mu halaka ba annufu annufu wasu sun shi sun shiri jirgi ko chopa usan nufu yake ya halaka chopa nan zawe ko chopa usan shi ambala san ke daga mugun halin cakan gungun sun san ci ba ai san ci ka ta tuba sanan mugun hal sun ba sai mun san cene ta abubuwa da jirgin an omenan jefakanin faramsai wuyantar motsa masan ba tana da jirgin an nufu an oma sanan nufu a sanan tana da jirgin an damke yin sun wa zuba chauka an damke yin sun wa sun haza ya sha ɗin shugaba sun iza ya suna jilo sun sun wa warga jirgin suna wure Nuhu dita darwe jirgi ma dong amsan bazopa Pea shubay san san reyan sana maten Amsan mo paho malake choba wa zoba tamanyi wa An shubay hi tanante jirgi ma ang dabbo bing kapasan halaka An nuhu wa sa sani lapi da jirgi Yubu choba yat ane zama nene sani amugo nefing hokene nuhu Yung kare sa yung palpi nete cha choba Yumbal mugu baya sana yung gabi na humsa Sana choba kaya sa mugu sha anan cha choba ana choma kai kada san dokare kai kuya san ma dan an tauri zuciya ko kai yihu kai shi ko umun sana ba obu hakuncin goci choba dama nan baban kan she ne nufu tunan girme umsa ne be shi bu chope shi ya mugu halan be da akwai umsa shi shiri bada mun ba ce chuma nufu an nufu wasu san tana da jirgin san hara yesu almasihu be nan umsa ya bu fitu mun ba ta nan maram wasan bada wasu sana san hakuncin ba katuba san gama sai she san ya kai yeso ki tike ta ganga mu fiya ba ke shuwa ba ya san shuwa ne mosu in so konkosu ga alhaka tanata laruya ya ba kan wuru mai kai laruya ba sai laruya alaru ga alhaba sarfa hoyi danin kokara danin yan laru kuwa ba yeso ki tike san tuma ba ke chomin laru ga alha ci yeso a tanata